duniya arewa, Allah Umar arewa ta, arewa Allah Umar arewa ta,
duniya arewa Allah Umar arewa ta, arewa Allah Umar arewa
ta. Kaduna ce cibiyar arewa, yanzu an rufe ta, Zamfara noma muke arewa, an saka mu bauta. Kaduna ta rikice arewa, yau tana ta kanta. Sokoto sun samu matsaloli, ya kuɗin misalta. Mace da goyo tana gudu, an kashe mijinta. Babu ga babu, babu ga yaro, dan kawai magunta. Ya kaso mai Najeriyar nan, mu mutan arewa.
Duniya arewa, al'ummar arewa ta, arewa al'ummar arewa ta.
Muka duba a daji nan ma, an kashe arewa. An hana noma, an hana kiyo, tattalin arewa. Ga makarantun cikin arewa, daga ana rufewa. Yanke bina waiwaye su suma, ba abin tabawa. Babu dare kuma babu rana, arewa hanya ake tarewa. Wasu su ce matsalar Fulani, wasu su ce matsalar Hausawa. Fulani ara Hausawa duk gudane, mu a cikin yankunan arewa. Hausa Fulani arewa zan so, mu gane juna muke kashewa.
Arewa al'ummar arewa ta, arewa al'ummar arewa ta.
Arewa ba sarakuna ne, ko kuma ba masu magana ne. Arewa ba ma da malama ne, ko kuma ba ma da gwamnatin ne. An ci amanar mu yan arewa, ga jama'ar tamu nan tsugunne. Mun rasa komai, mun rasa kowa, garin mu an karkashe mutane. Babu abinci ga talakawa, ga shanaye mun nako-nako ne. Babu dare kuma babu rana, ana kisa mu fa yan adam ne. Zubar jini ya zama sana'a, a yankunan namu me yasa ne. Allah wajen duka shugabannin da suka zalunci yan arewa.
Duniya arewa, al'ummar arewa ta, arewa al'ummar arewa.
Masojojinmu an kashe su, ga yan sandanmu an kashe su. Ga likitocinmu an kashe su, asibitocinmu an rufe su. Ga makiyayanmu an kashe su, dabbobin nasu an rage su. Ga shi manomanmu an kashe su, gonakin babu mai kula su. Yan kasuwar tamu an kashe su, ga kasuwannin ana gurinsu. Ga malamanmu an kashe su, ga makarantunmu an rufe su. Direbobi ana kashe su, matafiya kuma ana rasa su. Allah sarki mutan arewa, muyo ne mutumin arewa. Wani mahaifin sai ya rasawa, wani kuɗin nasa ya rasawa. Wani kuma matarsa ya rasawa, wata mijin nata ta ya rasawa. Ga wata tararsa saurayi, wani budurwarsa ya rasawa. Wani ko ya rasa kowa da komai, da sanadin rigi rikicin arewa la kai kai macan arewa masu kudi har da tallakawa ka kawo karshen fadan arewa Allah kai makaroko
ya arewa al'umar arewa ta arewa al'umar arewa ta
Sa pulani.